kun kamo mita 104.9 Sawaba FM Hadeja. Masu sauraro da fatan muna lafiya. To a cikin shirin zaku ji cewa akalla mutane 15 ne suka mutu a Afghanistan ciki har da mata a wata turmutsitsiniyar karbar katin biza a Jalalabad. Yayin da a Sudan kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gurfanar da tsohon shugaba Umar Al-Bashir ba tare da ɓata lokaci ba. A Najeriya shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya buƙaci al'umma da kwantar da hankulansu yayin da zanga-zangar ƙin jinin SAS a sassan ƙasar ta koma rikici. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar wata kungiyar matasa da ke da aƙidar juyin juya hali ne suka shirya taro domin tunawa da 'yan mazan jiya.
Kama tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Tanja Muhammadu, aksar mutane wanda suke a lokacin shi ba su fahimce shi ba. Bayan ya gushe kaga mutane suna fahimtar manuhin shi inda ya kai yau duk safiya ta Allah.
Akwai kuma hira da fitaccen malamin addinin musulunci a Najeriya Sheikh Dahiru Usman Bauchi dangane da zanga-zangar da ake ci gaba da yi. Amma da farko sai na karanto labaran duniya. Sunana Muhammad Bello Dabai. Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Turai sun buƙaci jami'an tsaro a Najeriya da kawo ƙarshen musgunawa masu zanga-zangar ƙin jinin SAS. Kakakin sakatare janar na majalisar Stefano Dujarric ya bayyana haka cikin wata sanarwa da ya fitar, yayin da shugaban tsara manufofin ƙasashen ƙetare na EU Josep Borrell ya buƙaci gudanar da bincike don hukunta jami'an da suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar. Kiran na zuwa ne bayan da jami'an tsaro da ba a kai ga tantance su ba suka buɗe masu zanga-zangar ƴan disas wuta jim kaɗan bayan cikar wa'adin dokar hana fita a birnin Lagos. Lamarin dai ya ci gaba da haifar da matsaloli a Lagos da wasu sassan ƙasar. Ganin yadda yanzu haka ake ci gaba da ƙone gine-ginen gwamnati da na al'umma. Cincirin da magoya bayan abokin karawar shugaba Alpha Conde a zaben ƙasar Gine ne suka yi tururuwa a babban birnin ƙasar Conakry domin bayyana farin cikin nasarar da suka yi bayan wani sako da ɗan takarar Selu Dalian Diallo ya wallafa yana mai ikirarin nasara a zagayen farko bisa ƙidayar jam'iyyarsa. To sai dai tuni gwamnatin ƙasar ta ayyana ikirarin a matsayin rashin kan gado kuma barazana ga zaman lafiyarta.
Rights groups say that at least 50 people have been killed over the past year during demonstrations against.
Wakili Reuters ta ce kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ruwaito akalla mutane 50 ne suka rasa rayukansu a bara yayin zanga-zangar ƙin jinin yau kundin tsarin mulkin ƙasar kuskurema domin bayar shugaba Conde damar ƙara akalla shekaru 6 akan karaga. Tawagar sanya idanu ta kungiyar haɗin kan Afirka AU da kuma kungiyar ECOWAS sun bayyana gamsuwa da tsarin zaben duk da zargin yin magudi da abokin karawar Conde ke yi. To kuna shan labaran duniyar ne a cikin shirin madubin duniya. Kimanin mutane 15 ne suka rasa rayukansu cikin wata turmutsitsiniya da dubban Afghanistanwa suka yi a harabar karamin ofishin jakadancin kasar bayan da turereniya ta barke tsakanin masu karbar katin biza a cewar wasu jami'ai a birnin Jalalabad.
Tens of thousands of Afghans travel every year to neighboring Pakistan to ensure.
Wakili Reuters ta ce a duk shekara dubban Afghanistanwa ne ke tafiya zuwa makwabciyar kasar Pakistan domin neman magani, ilimi da kuma guraben aiki. Kusan 11 cikin mutane 15 da abin yartsa da su mata ne, bayan gwamnatin dattawa ciki har da wani mutum mai suna Aladdin Khan. Kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta buƙaci gurfanar da tubabban shugaban ƙasar Sudan Umar Al-Bashir da ƙarin wasu da ake zargi da tafka laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangi, kamar yadda babbar mai gabatar da ƙara ta bayyana a ranar Talata.
Bashir has been in jail in Khartoum since he was forced from his office in April.
Wakili Reuters ta ce an tsare Bashir a birnin Khartoum tun bayan tumɓuke shi daga mulki cikin watan Afrilun shekarar 2019 sakamakon zanga-zangar da ta ɗauki tsawon watanni. Rikicin Darfur da ke yankin Sudan ta yamma ya ɓarke ne tun a shekarar 2003 bayan da 'yan tawaye suka soma ɗaukar makamai da nufin assasa ƙin jinin gwamnatinsa. To labaran kenan. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda muka tsara. Ƙasashen Amurka da Birtaniya sun ba da umarnin rufe ofisoshin jakadancinsu da ke Najeriya sakamakon rikicin da ya biyo bayan zanga-zangar ƙin jinin SAS a faɗin ƙasar. sun dauki matakin ne da nufin kiyaye rayukan ma'aikatan su da masu neman biza kamar yadda suka sanar. Garhotan Saifuddin Lawal Madaci.
Zanga-zangar rikin jinin sal da ke ci gaba da daukan sabon salo a Najeriya ta jefa fargaba a zakatan ma'abota hulda da kasar kanyuwar barkewar rikici. Kuma tuni wasu jahohin kasar da suka hada da Lagos suka sanar da kakabar dokar shige da fice bayan da zanga-zangar ta soma rikida zuwa rikici. Koda a ranar Talata wasu rahotanni sun shaida cewa jami'an soji a Lagos sun budewa masu zanga-zangar wuta a Lekki toll gate dake can. A cewar jami'ar hulɗa da jama'a ta ofishin jakadancin Amurka a Najeriya, Claudia Aniyaso, ta shaidawa manema labarai a Abuja cewa Amurka ta rufe ofishinta dake Lagos bisa dalilan tsaro. To sai dai bata bayyana tsawon lokacin da kullun ofishin zai dauka ba. Haka kuma jami'an Birtaniya a Najeriya sun sanar da rufe ofishin nasu dake Lagos na tsawon kwanaki biyu bisa makamancin wancan dalili. Tunda cikin watan Yunin da ya gabata, wani bincike ya nuna yadda za a samu yawaitar zanga-zanga a wasu kasashe ciki har da Najeriya sakamakon tasirin annobar corona akan tattalin arzikin su.
To an gaida Saifuddin. To bayan da zanga-zangar rikin jinin SAS a Najeriya ta rikide zuwa tarzoma, shugaban kasar Muhammadu Buhari ya buƙaci al'umma da kwantar da hankulansu. Ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da kakakinsa Femi Adesina ya aike wa manema labarai a yau Laraba. Ga wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja, Abdulrashid Hussein.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ja hankalin masu yin zanga-zangar ta NSAS da su kwantar da hankalinsu a yayin da zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali a sassan Najeriya. Buhari ya jinjina wa gwamnatocin jihohi 13 da suka kafa kwamitin bincike na shari'a dangane da cin zarafin da 'yan sanda suka yi, tare da bada tabbacin gwamnatinsa za ta zartar da hukuncin da ya dace. Zuwa yanzu jihohin da suka kafa kwamitin bincike sun hada da Lagos, Kaduna, Delta, Ekiti, Ogun, Anambra, Enugu, Imo, Plateau, Edo, Nasarawa, Ondo da kuma Akwa Ibom. Shugaban ya ce tun asali yana da shirin sauye-sauye a hukumar 'yan sanda. Sanarwar dai na zuwa ne bayan tarzomar da ta kaure a jiya Talata a unguwar Lekki ta jihar Lagos, inda ake zargin sojoji da bude wuta kan masu zanga-zangar 'yan SAS. Zanga-zangar dai ta dauki zafi tare da sauya fasali yayin da bata gari ke cin karansu babu babbaka a wasu sassan kasar nan. Tuni dai kwamitin binciken take haƙƙin jama'a da SAS suka yi ya kammala bincikensa tare da amincewa a gurfanar da jami'an SAS 33 tare da hukunta su. Sannan kuma kwamitin ya ce a biya diya ta jimillar naira miliyan 265 ga iyalan waɗanda SAS suka kashe ko suka lahantawa 'yan uwa. Babban sakataren hukumar kare haƙƙin jama'a ta ƙasa, Johnny Ojukwu, shine shugaban kwamitin wanda ya miƙa rahotonsa a jiya Talata. Ana ci gaba da binciken wasu ƙorafe-ƙorafe 57 wanda su ma waɗanda abin ya shafa ɗin diddiya za a biya su. Sannan akwai wasu ƙararraki biyu da ke a gaban kotu waɗanda rundunar 'yan sanda ce aka gurfanar, kuma ita rundunar za ta bi duk umarni ko hukuncin da kotu ta zartar. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wadda ake yi wa laƙabi da I Stand With Buhari, ta shirya gudanar da tattaki a yau Laraba. Ƙungiyar ta ce tuni ta sanar da shugaban 'yan sanda game da tattakin nata, wanda ta ce tana sa ran zai tara mutum miliyan 10 domin nuna cikakken goyon bayan su ga Buhari. Shugaban ƙungiyar Ojukwu Ezeku ya ce za su fara tattakin ne daga Unity Fountain da ke unguwar Maitama, da aka tambaye shi ko ya yake ganin za ta kaya a tsakaninsu da masu zanga-zangar 'yan SAS. Sai ya ce ya san masu zanga-zangar ba masu tayar da rikici ba ne. Ya ce manufar tattakin shi ne nuna wa duniya yawan magoya bayan Buhari har gobe. Abdulrashid Hussein, Sawaba FM, daga Abuja, madubin duniya.
To maraba da mutanen Abuja. To har yanzu dai kan batun zanga-zangar daga jihar Kano, ana ci gaba da gudanar da lamura cikin takatsantsan a yankin Sabon Gari da kewayenta, bayan da wasu fusatattun matasa a ranar Talata suka tayar da hatsaniya. To kowane hali ake ciki a jihar ta Kano bayan arangamar 'yan daba da masu zanga-zangar. ga ƙarin bayani da wakilinmu na Kano Karibullahi Abdulhamid na Madobi ya aika mana.
To biyo bayan hatsaniyar da ta afko a jiya a garin Kano, ya zuwa yanzu hukumomi sun kama waɗanda ake zargi wanda sun haura mutum 20 da ake zargin su da barci shagunan mutane da kuma kwashe musu kayayyaki. Haka zalika kwamishinan ƴan sanda na jihar Kano Habu Esani ya tabbatar da cewa mutum 6 ne suka samu rauni a yayin wannan zanga-zanga da ta juye zuwa hatsaniya. Kuma a sassan da abin ya faru, wato gefen sabon gari da ke nan Kano, ana ganin gilmawar jami'an tsaro suna shawagi domin dawo da al'amura yanda ya kamata. Wannan zanga-zanga dai za a iya cewa a nan jihar Kano bata zo da dadi ba, duba da cewar an samu wasu ƴan daba da suka dauki doka a hannu kamar suna nuna kin jinin su ne ga ita wannan zanga-zanga. Haka kuma rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ta kafa kwamitin bincike kan rikicin da ya faru a unguwar ta sabon gari. A ranar Talata nan ne dai aka samu arangama tsakanin masu zanga-zangar ta NSAS da wasu ƴan daba. Al'amura dai na wakana a yankunan na Sabon Gari cikin takatsantsan, inda a safiyar yau Laraba jami'an tsaro sun rufe wasu sassa na hanyar da za ta kai ka kasuwar ta Sabon Gari. Amma al'amuran kasuwanci na ci gaba da wakana a cikin jihar ta Kano, kuma har ya zuwa yanzu babu wani tabbaci na cewar an samu rasa rayuka, sai dai abinda kwamishinan ƴan sanda ya tabbatar na mutane 6 da suka samu rauni yayin arangamar. Karibullahi Abdulhamid na Madobi, Sawaba FM daga Kano, madubin duniya.
To maraba da Karibu na Madobi. Fitaccen malamin addinin musuluncin nan a Najeriya Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya yi kira ga gwamnatin kasar da ta sauke nauyin da ke wuyanta na jagorancin al'umma, tare da yi mata fatan samun mashawarta na gari domin dora ta bisa layi wajen daukar matakan da suka kamata dangane da zanga-zangar kin jinin SAS da ke ci gaba da wanzuwa a sassan kasar. Ya ce ya zama wajibi gwamnatin ta yi duba ga bukatun masu zanga-zangar bisa fargabar abin da kaje ya zo sabanin haka. Yana mai kira gare su da su dakata haka. Ga dai yadda hirar ta kasance.
Wannan abun da ya tashi da ake kiran zanga-zanga, wato muna jawo hankalin gwamnati da lura da haƙƙin mutanen ƙasa da take mallaka. Muna fatan ta samu masu ba ta shawaran gaskiya kuma ta karba, amma bar abun ya tafi haka ba zai mara kyau ba. Lallai gwamnati ta dubi haƙƙin mutane, ta tsaya ta biya musu buƙatunsu da take iya biyawa. Duk mutanen ƙasa masu yin zanga-zanga muna kiransu su bar zanga-zanga, duk abin da suke nema ya samu, ko abin da suke nema kar ya faru din. In ana zanga-zanga to komai zai lalace, sai a rasa ma abin da aka rena din ma na zaman lafiya, sai a rasa shi.
Akar makalau ta kamar me kake so ka ga ita gwamnati ta yi tun farko ta ce ta amsa bukatun masu zanga-zangan nan, amma kuma sun ci gaba da fita kan titina, har kuma a wasu wurare da dama an ga abin ya rikiɗe ya zama tarzoma.
Abin zanga-zanga gwamnati zai yi, tana da kunne, tana da ido, kunninta yana ji mata abin da mutanen ƙasa suke faɗa, idonta yana kallon abin da mutane suke damuwa da shi, cin abinci da rashin aiki da rashin iyaye rayukan mutane da rashin zaman lafiya, duk abin da kuma dole ne ta kiyaye. Sannan su kuma su zanga-zanga muna kiransu su yaji zanga-zangar su a daidaita, saboda a biya musu bukatun da ake iya da biya. Tashin hankali ya zo, shi ma za a rasa shi, saboda haka muke jawo hankali a daidai yin zanga-zanga, a daidaita da gwamnati. Muna kiran gwamnatin kuma ta sazanta da mutane, kuma sazantawa ta zaman lafiya ba ta sa ƙarfi ba, domin ba a kashe wuta da wuta, da ruwa ake kashe wuta. Daike a masu zanga-zanga ma wadansu suna ɗaukan makami, ko wata kuma ta ɗauki makami, ta gaba a kashe wuta da wuta kenan.
To fitaccen malamin addinin musulunci a Najeriya kenan Sheikh Dahiru Usman Bauchi dangane da batun zanga-zangar da ke ci gaba da wanzuwa a Najeriya. To waɗannan rahotanni fa na zuwa muku ne a cikin shirin madubin duniya. Daga nan 104.9 Sawaba FM Hadeja, sunana Muhammad Bello Dabai da ke jan akalar shirin na yau. Tun a farkon shirin kun ji cewa kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ba tare da ɓata lokaci ba. To muna kuma tafa da filin Abaduhu, amma kafin sannan Idan muka leka a jamhuriyar Niger kungiyar matasa ta FRSA dake da akidar juyin juye hali ce ta yi wani taro domin tunatar da matasa da sauran al'umma kan rayuwar ƴan mazan jiya domin daukar darasin da ke rayuwar tasu. Taron dai ya maida hankali ne kan wannan batu duba da irin rawar da ƴan mazan jiyan suka taka wajen kawo ci gaba a kasar da ma yankin Afirka baki daya da yadda wasu daga cikin su ma suka rasa rayukansu a wannan lamari. Ga wakilin mu na Niger Bashir Ahmad Gasau.
Matasan dai sun nemi a dinga tunawa da waɗanda suka mutu da ma waɗanda aka kashe a kowane watan October. Injin juye halin dai na Africa Reshe kasar ta Niger sun shirya bikin ne domin sanar da matasa tarihi da ma tunatar da al'umma kan tarihin gwarazan Africa har ma da burukan da suka sanya a gaba da ma waɗanda suka cimma gaci don bunƙasa ƙasashen nasu da ma yankin Africa gaba daya. Al-Kasim Abdulrahman wani mai sharhi ne akan al'amarin yau da kullum a nan Niger ya bayyana irin waɗancan mutane a matsayin waɗanda ba a ganin amfanin su har sai bayan sun kau daga kan madafin ikon ko ma sun bar duniyar gaba daya. Da yadda ya kafa misali da ɗaya daga cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a nan ƙasar Niger.
Kama tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Tanja Muhammadu, aksarin mutane wanda suke a lokacin shi ba su fahimce shi ba, bayan ya gushe kaga mutane suna fahimtar manuhin shi, inda ya kai yau duk safiya ta Allah zaka tarda ana bada misalin shi cikin ƙasashe wanda kusan ya kai ma inda ya sauka daga mulki shi bai da wasu kuɗi nashi, tunda duk abin da yake samu aksarin su ga al'umma yake sawa ko ga kiwon lafiya na mata musamman masu fama da cutan kansa da wani wani.
A nasa bangaren Hassan Ibrahim daya daga cikin jigajigan waccan fafutuka ƙarin haske yayi akan musabbabin yin wannan aiki nasu har ma dai da ambatar wasu daga cikin waɗanda suke ganin sun taka muhimmiyar rawa ya zuwa wannan mataki da African take kai.
Che Guevara da Thomas Sankara, shugaban kasar Libya, Samora Machel, Sekou Toure, wayangan jagorori har yanzu ana ci gaba da tunawa da su a matsayin su na wayanda suka sadaukar da rayuwar su domin ci gaban kasashen su. Dukkan wasu kungiyoyi masu kishin ci gaban Afirka kuma dukkan al'umma da matasa wayanda za su zawa nan gaba su isko wannan labari su dora a bisa kan kokowa da wayannan ƴan mazan jiya suka yi.
A ƙarshe Nuhu Muhammad Arzika, shugaban ƙungiyar farar hula ta MFCR, ya bayyana musabbabin faruwar irin waɗannan aƙidu.
Abinda ya kamata a ce ka ba da kanka, an gama ƙarfi da ƙarfi an yi kokowa ta mutunci wadda gaba da dama a yi abinda zai zamanto mu ma gobe a shera ƙasashenmu cikin ƙasashen a zo a gani. To sai ya zamanto akwai mu da rubabbin ƴan siyasa wanda su ma hankalinsu irin wannan ne na kashe mu raba, sun ka yarda sun ka ba da kansu ga Turawa sun zama su ƴan amsa shatar gida aka ce sai ɗan gari za a ce gari. Duk wanda aka ga alamu akwai shi da wani hazaƙa ya yunƙurar da jama'a domin a tashi a yi kokowa ta gaske sai a nemi dubawun da za a yi na a mallake shi.
A ƙarshe dai sun yi fatan wannan tafiya tasu za ta taka muhimmiyar rawa ga matasa domin izamana samu canjin da ake buƙata a ko'ina a sabgar bunƙasar al'ummar Afirka. Rahoton kenan, Bashir Ahmad Gasau, Sawaba FM ta cikin shirin Madubin Duniya.
To maraba da mutan Niger. Wani binciken masana daga kasashen duniya ya bayyana cewar gurɓacewar muhalli ya yi sanadiyar mutuwar jarirai kusan 500 a shekarar da ta gabata, kuma akasarin su sun fito ne daga India da kasashen da ke kudu da Sahara na Afirka. Ga Zaliha Muhammad Hadeja.
Rahoton binciken ya ce kusan kashi 2/3 mace-macen sun auku ne sakamakon shakar iska mai guba da ke fitowa daga man girki, inda a kasar India kadai aka samu mutuwar jarirai 116 da ke watan farko bayan haihuwarsu. Sai kuma nahiyar Afirka da aka samu jimillar jarirai 236. Rahoton haɗakar da cibiyar kula da lafiyar Amurka da kuma cibiyar binciken lafiya da nazarin cututtuka suka gudanar ya ce waɗannan jarirai na mutuwa ne sakamakon shakar hayakin da ke musu illa a cikin gidajensu. Dan Grimbam, shugaban cibiyar bincike ta HEI, ya ce lafiyar jarirai na da matuƙar tasiri ga makomar al'umma, kuma wannan bincike ya daɗa fito da haɗarin da jariran ke fuskanta a waɗannan yankuna guda biyu na kudancin Asiya da yankin Afirka da ke kudu da Sahara. Rahoton ya ce a faɗin duniya baki ɗaya gurɓacewar muhalli ta yi sanadiyar kashe mutane miliyan 6.7 a shekarar 2019, abin da ya nuna cewa ita ce hanya ta huɗu da ta fi hallaka jama'a a duniya bayan hawan jini da taba sigari da kuma cututtukan da ke da nasaba da abinci.
To maraba da Zaliha kuma idan muka dawo gida Najeriya daga jihar Kaduna an jibge jami'an tsaro da nufin daƙile faruwar tashin hankali da zanga-zangar kin jinin sas ka iya haifarwa a safiyar yau an hangi cincirin dan yan sanda kan shataletalen gidan gwamnati da misalin karfe 10 daga Kaduna ga Rabi'u Sani Hassan
tun dai da fari masu zanga-zangar sun je gidan gwamnatin jihar domin ganawa da gwamna Nasir El-Rufai sai kuma aka hange su sun sake fitowa da misalin karfe 12 na rana suna kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar ta Kaduna da ma arewacin Najeriya. Ko a ranar Litinin din da ta gabata masu zanga-zangar ta NSAS sun sake komawa yankin Dutsen Alhaji dake hanyar zuwa garin Wari Abuja inda suka datse shataletalen da aka fi sani da suna Saukale Junction lamarin da ya haddasa cinkoso. Duba da hanyar ita ce mafita ga masu zuwa Kaduna a baya-bayan nan inda ake ratsawa ta garin Jere saboda kauracewa babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna da wasu matafiya ke yi sai dai ana kallon gwamnatin jihar ta dauki wannan mataki ne domin gudun abin da ka je ka zo a sakamakon zanga-zangar duba da jihar na fama da matsalar rikicin kabilanci da ake kokarin samo bakin zaren matsalar tun bayan dai fara zanga-zangar a kudancin kasar nan harkoki sun tsaya cak duk da cewa ana kallon zanga-zangar ta sauye salo ba kamar yadda aka faro ta ba duba da yadda ta koma hanyar salwantar rayukan al'umma da ƙara kassara tattalin arzikin Najeriya Rabiu Sani Hassan Sawaba FM daga Kaduna Madubin Duniya
To maraba da Rabiu yanzu kuma sai filin Abaduhu tare da Jazuli Muhammad Hadeja
Ko kun san tun daga wani lokaci mai juna za ta fara kula da junanta har zuwa haihuwa lafiya ko kuna da masaniya akan abin da yake jawowa saurin karewar jinin mace mai juna biyu a rahoton mu na Abadu ku biyo mu domin jin rahoton mu da wata malamar asibiti
Nana Fatima Jahu ina aiki a asibitin ke Arewa a bangaren maternity dakin haihuwa shine maternity
a bangaren shi haihuwa din muna magana ne akan ita mace mai ciki a cikin shirin mu na Abadu mai ciki tun daga wata nawa za ta iya fara kula da shi wannan renan cikin nata ta wajen fuskar ganin likita domin kula da lafiyarta
yawa to na farko idan mace tana ciki kaman wata daya ne kine a za a yi test an yi test din a gano tana ciki din wannan wata daya wata biyu wata uku to ya zo wata hudu sai ta zo in ta zo sai kai ta ANC dakin awo kenan akwai masu kula da ita a dakin awo za su duba ta a duba jininta a duba nauyinta a duba duk abin da ya kamanta dai na bangaren ANC shi za su mata idan sun ga sun goma mata to akwai bangaren da za ta ce ga wannan aikin ta daban wannan aikin ta daban wannan aikin tunda kaga aikin kasa kasa haike ba na mutum ɗaya bane wannan ya kula da BP wannan ya kula da waye duk abin da ya kamanta na bangaren ANC to baya daga nan sannan an ce mata garan za su zo wani bayan sati 8 ya dawo bayan sati 8 akwai wata allura da ake badawa ake musu sannan wata ya zo wata 6 kenan za a mata allurar wannan to daga nan sai ake kula da ita kullun wata biyu ne ne sati 4 za a baki sati 8 sannan ki dawo sannan a baki sati 2 ki dawo daga nan har ki zo mu za haihuwa
bita da ake yi musu ciwon suna dawowa din ku kuma
sai ma ana yin bita akwai wata ake daukar kwaya ɗaya daga cikin ma'aikatan mu na ɗakin yan awo ita take ba da lecture wannan ga abin da za su yi lokacin da kana da ciki aka ci wannan ka ci abubuwa mai kyau ka samu zogale ne ne alayyahu ne wake ne kwannan kifi nama ne duk ya kamata zaka ci abin a lokacin nan idan ka ci duk zai kawo maka jini da komai da komai zaka samu matsala akan abubuwan nan ba game da haka ce ko mutum yana calcium ne ko wane to idan kana kula da kanka ba abin da ya same ka rahin jini ma duk kana kula da shi ka iya komai da komai a jikinka zaka ga jikinka yayi lafiya amma kar ka sake kace sai miji yayi maka idan ka ce namiji zai maka abubuwan wannan shagaru zaka shiga ruwa ba sai namiji ya dauko ya ka ba idan mace kina da hali kiyo kai kar ki ce za ta ido akan namiji
har yanzu dai muna bangaren shi jinin saurin konewar jinin nan musamman kuma a jikin mace mai ciki
to yawa akwai abin da yake kawo kona jini a jikin mace to wannan ana kiransa anemia impregnans shine wannan rahin jini na mace ka gani wasu ba sa kula da jikinsu ba sa kula da matayensu amma ba duk aka zama ɗaya ba wani namiji yana kula da matarsa wasu kuma ba sa kula da matarsa wata kuma matarsa za ta kokari da kula da kanta saboda halin yanzu
kula kaman yayi
kaman ya kaman za ta zaki kula da kanki kaman in kika zo ki da safe zaki dan yi wankan ki zaki ci abincin ki dan abin ki da dan kwan ki a cikin ki da ko yar kifi a ciki ko dan nama a ciki zuwa zogale zuwa sai alayyahu na duk zai kara miki jini ba sai lakin takura kanki ce lalle ko kin ci ko da yauce ba dan kalilan mai ka samu ko alayyahu ka samu ka sa dan wake ka da alayyahu kika dafa da dan manja zai kawo miki jini a jinki ba sai lalle ko da kike kiji ko kace sai kin ji kai kin ji nama kin ji wannan duk wannan matsala ake samu ba sai samu wannan ba
to da kuma filin ne zamu karkare a cikin shirin na yau sai dai kafin mu sallama ga wasu daga cikin sakonnin da kuka wallafa a shafinmu na Facebook. Idris Hassan yace salam da bai mu dai ba mu da abin da zamu ce sai dai Allah ya kawo wa kasar mu zaman lafiya mai dorewa. Wannan yace salam dukkanin rahotannin ku sun burge ni daga baban gida buta mai kwai gabari. Shi ko wannan yace labarin da yafi daukar hankali na shine yadda matasa suka bata zanga-zangar ƴan disas ta koma rikici. Ya kamata a zauna a yi sulhu domin zaman lafiya yafi zama dan sarki. Daga baban Nawal Fani Sau. Sadiya Mustafa Ibrahim tace hakika dukkanin rahotannin ku sun ja hankali na musamman yadda ake zanga-zangar ƴan disas a Kano da ma wasu bangarorin jihohin kasar baki daya. Abdulsalam Abubakar yace labarin da ya ja hankali na shine batun zanga-zangar da aka yi a jihar Kano. Muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan lamari. Ita ma Adam Amina Muhammad tace assalam dukkanin rahotannin ku sun ja hankali na musamman yadda zanga-zangar ƴan disas ke kawo barazana ga rayukan al'umma. Ya kamata shugaba Buhari ya ce wani abu kan wannan lamari. Zara Adam tace hakika rahotannin ku muna jin dadin su. Muna muku fatan alkhairi da bai. Sai Muhammad yayin mammansu yace a gaskiya rahotannin ku sun ja hankali na musamman rahotan da wasu matasa suke zanga-zanga a Kano. Wasu kenan cikin sakonnin da kuka wallafa a shafinmu na Facebook dangane da ra'ayoyinku a shirin da ya gabata. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyin su da ma waɗanda suka tallafa shirin ya zo gare ku. Kabiru Zubairu Burnin Kudu shine shugaban sashen al'amuran yau da kullum. Sunana Muhammad Bello da bai da na tsara na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.